mutanen jihar Oshun suka rika murna kenan a harabar kotun koli a daidai lokacin da alkalai biyar cikin bakwai suka tabbatar da zaben Adeboye ga Oyetola a matsayin zababben gwamnatin jihar Oshun a zaben da aka gudanar ranar 28 ga watan Satumban bara. Dan takarar jam'iyyar PDP Sanata Ademola Adeleke ne ya daukaka kara zuwa kotun kolin inda ya kalubalanci nasarar abokin takarar tasa a hukuncin da kotun daukaka kara ta tabbatar wa Oyetola. Ga yadda lawyer Oyetola Biodun Layole ya bayyana ra'ayin su a game da hukuncin.
On our part, we are happy to thank God for this victory. Now the governor of our state can settle down to the serious business of
Layole yace muna murna kwarai da gaskiya ta bayyana a yau. Za mu hada hannu da zababben gwamna mu dukufa wajen yi wa jihar mu Oshun aiki domin jihar ta ci gaba. To shi ma lawyer senator Ademola Adeleke SAOK yayi bayani yana cewa
our reaction is that there's nothing we can do about it. The action is final and binding, not because they are infallible, but this is the final decision you can get in the court of law in Nigeria.
SAOK yace wannan hukunci ya fito ne daga kotun koli kuma shine hukuncin da ya dace tunda kotun koli ita ce kotu ta karshe a wannan kasa ta mu Najeriya domin waɗannan lauyoyi biyar sun yi aiki tukuru wajen tabbatar da gaskiya kuma mun yi na'am da wannan hukunci. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.